masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya
lafiya kalau alheri da fatan kuma kuna lafiya
muna nan kalau ai kata da liki kata da liki da wannan bayanin na makon da ya shige kan sana'o'i da ayyukan jama'a kata da gagaruman muhawara a dandalin mu na sada zumunta Facebook
ai wannan bayanin nan akwai hikima tattare da wannan abu
ai wane ce kai duk wanda ya rubuta wannan ya zurfin tunani wani kuma yana cewa yace a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun rarre na sana'o'in mutane
iko Allah
amma an yi ta bawara an yi ta cin dariya to za mu rike gaisuwa ga kadan daga cikin dimbin wadanda suka yi sharhi akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta kafin nan baba abun kirki ya same mu
Masha Allah
saboda haka a yau din nan zamu bude wannan babin ne na gaishe-gaishe fa mu
gaskiya magani a kwabe mu
yawa to abu namu da kanmu zamu faro a cikin gida abun alheri ya same mu a cikin mu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya
Masha Allah
shi Alfonso
Alfonso Okor Igwe
yawa yau din nan za a nada shi ya shiga kungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta dariƙar Katolika a yau din nan taramawa ne ko kuma matsayi zance da ake ba kamar da dattijon ecclesia dai
aka ba wato an daukaka matsayin sa a can mu jama'ar da yake kidan
wadanda aka yadda da tafiyan su da ayyuka da suke na jin kai da taimakawa harkokin jama'ar haka din nan yau ake yin wannan gagarumin biki to za a yi ne a garin insu na karbar hukumar ihe ne a Mambo na jihar Imo Allah ya sa muna ta wannan
sai dai alheri wannan abu ni gaskiya bai zo mun da mamaki ba saboda ko a magana za ka yi magana da Alfonso
kana
sanin wannan da tijo ne sosai
sannan
kuma kin ji sunansa Okoro Igwe Igwe masarauta ne
Igwe Kedu maka
haka ne ba
title
adamma haka ai
muna kaga muka to
muna taya kabur da Alfonso
Allah ya taya ku Allah kuma ya ƙara daukaka ya kuma sa wannan matsayi da aka baka ya ƙara
mai kuzari na aiki da aka yi da yasa aka bashi
Allah ya gama da jama'a lafiya
amin ga Alhaji Faridu Ibrahim Abu Salga sarkin gurmawan ku ma suke da mazaunin nan New York a nan Bronx wanda ya samu karuwan wato kyautar yaya ɗan biyu da Allah ya bashi
wanda
matarsa Hajiya Nura Bunƙasa ta haifa mata yara tagwaye namiji da mace wanda an riga an musu suna ajiya an yi ma namijin suna Ibrahim da kuma Amina ita ce ta mace an yi a Bronze da kuma gidan sarkin gurmawa da ke Alaba a Kumasi to Allah raya Ibrahim da Amina wanda kuma wato ya bada wannan sako Mallam Aminu mai gaskiya na gidan rediyon Zuriya FM ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same su musamman ahalin gidan Mallam Husaini da gidan Mallam Ladan Ciroma da gidan Alhaji Ibrahim sarkin gurmawa da gidan Alhaji Bukar kin ga an samu namije na mace kin samu ɗaya na samu ɗaya ke dan gana
na baba mun raba fada
yawa
an raba fada shikenan Allah ya raya
ba rigima
to bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci kamar yadda muka alkawata bari mu faro daga wannan dandalinmu na Facebook duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa amma a gurin da bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya duk da dai ba inkiya to muna gaida Nasir Sale Babaye da Abba Sani Muhammad sai Abubakar Wai Musa da Muhammad Gali Mutadda a Saunawi tofa Muhammad Gali Mutadda a Saunawi ko ina da gari ka san ka ba za a ce kai da yake kai Kumasi ne za a ce Alkumasiwi
haka dai Alkumasiyu Alganiyu
to shine wannan
a Saunawiyu
sai kuma Ibrahim Ilyas Ali da Ali Kadiru Highlanders da Ilya A Labbo gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Imam Yahaya Soja Uba Adamawa sai Ilya A Labbo da Adamu Babaski gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Saminu Memai Gadan Sa'al Tafawa Balewa gaisuwa bari ya huce zuwa ga Useni Dangote Karasuwa da
Karasuwi
da Nasiwan Ahmed Said da Babandi Muhammad Bande sai kuma King Malam Banzataku gaisuwa Rabari Huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu da Gambo Abdullahi sai kuma Yunusa Joshua da fatar an tashi lafiya waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne akan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na Facebook kamar yadda nake suna da yawa kwarai da gaske.
Haka ne. To ni ma ta bangare na wannan gaisuwar Rabari Huce ta fito ne daga Abubakar Maiduya Azare yace ina gaida Yahaya Danno Azare da Abubakar Muhammad Kasuwar Kaji Azare da Ali Hadin ban sani ba ko hadin kai ne ko hadin kari ne direban BRC FM Azare da kuma Yawale Sani ta kai da kaka Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Isa Bakanikin waya da kuma Umar Abdullahi Gambaki da Abubakar Kawu Girgir da Abubakar Kawu Kurum Surutawa da Daziru Mainika Suratawa sai kuma gaisuwa a bayyana wuce zuwa ga Sanusi PZ cikin kasuwar Jalingo da Muhammad Shehu Maraban Kunini da Isiyaka Maigoro Wuriyo Gusol da shugaban matasa Sule Baban Benson Taylor Taraba da kuma Samuel Agure Nulge sakatarin mutum biyu Gasol.
To muna kuma mika gaisuwa a bare Huce zuwa ga Tijani Alfa da Usama Abdullahi sai Zakariya Sa'adu da Babawo Mato Mai Addu'a sai Abubakar Dan Fulani Tungan Wasga gaisuwa a bare Huce zuwa ga Muawiya Tanko Labaran da Prince Jamilu da kuma Ahmed Ibrahim gaisuwa bari ya huce zuwa ga Nura Abubakar gidan Abba. To kadan kenan daga cikin dimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar Facebook, bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email. Bari mu fara da Yakubu Abdullahi Dambam wanda yake mika gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Mustapha Shamado. Bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar email. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamado sai Honorable Baballe Abubakar da Ibrahim Baba Usman Sadaukin Misau. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Umar Musa Dambam da Bala Muhammad Dambam da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhassan Abubakar Bebeji a birnin kuma suke dan tare da uwar gidansa wato Shafiya Usman kenan. Muna mika muku gaisuwar a bari ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban contractor shine Alhaji Abubakar wato Alhaji Kabiru Shadis mai gina ainihin babban masallacin Juma'a na kuma suke nan. Wato manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi. Shadis dai ya nuna ma duniyar kuma su cewa ba 'yan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba. Shadis ya yi wannan aiki kuma Sarkin Zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi. Allah ƙara mai hazaka, mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi.
To madalli, to bari mu mika gaisuwa a bari ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai mai martaba Sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askira mana uku da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna sai Comrade Tatu Iliyasu Magami da Malam Shu'aibu mai gyaran rediyo Askira da Victor mai chemist a Askira sai Tela Yahaya Yuka da Malam Ibiya mai computer center da kuma Alhaji Abdu Yuguda Askira da fatar an tashi lafiya.
Oh, Dimizia Bulora. Onya mebezi na nido. Okungwali boy that is in the Dimizia Bulora. Mane mebe nebe nebe. Onya mebezi na nido. Agazia maka wedi na gbo. Agazia maka wedi.
Ma yau wani labari ne muka samu cikin labaran da aka aika mana shafinmu na sada zumunta na Facebook.
Na Facebook ko.
A cikin wannan shiri na abare huce Dauda Afan unguwar Jaji Potos kuma ya aika da wannan labarin na goma. Ya ba da sunan sarkin amma ni dai bazan faɗi sunan sarkin ba ko da ta kakama wani sunan wani sarkin ne da gaske.
Niko Allah.
Ko da ta kakama.
Haka ji?
Wani sarki ne da gaske.
Ka a kira mu.
Yace wai an yi wani sarki ne. Ba zan ce a garin su ba kar a ce kuma can Jaji
Potos. In kin ce a garin su ko da baki ambaci suna ba ne kin nuna waye.
To an yi wani sarki ne inji Dauda Afan. Wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari. Mugu ruwa gare shi. Halin zai bambaro kankam yake. Yace wai yace ko ruwa bai badawa in za a buta tashi ne in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba to ran nan sai sarki
kwanki roki
nan ewa sai ya kira a cikin abinan shi a fada wai yace wai ya nemo mishi kare raman me kuma dogo ya je so mishi kare raman me kuma dogo sai dogarin yace ma sarki to me yasa yake son a so mishi ramamman kare shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ta neman ya dauki lokaci yana neman
rabon me
dan kanjamamman kare da ya gani sai ya wuce duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai kiba sosai ya kawo ba ya kawo sarki sarki ya fusata ya ce ai ya gaya mishi shi yana son kare ne kyamusasshe ramar ne sosai wanda kama ana za a iya kirga kasusuwan shi ai yan labai ai wannan karen idan ya zauna tare da kai wallahi tallahi ina gaya maka ba shi wata daya zai koma yadda kake so zai kaita ne da na fama idan kai ne wannan sarkin ya zaka da dogari wannan ya ta ce ta ce mai ta ce ki
eh to ai ba komai bane hannunka ne sanda ya mai
sai ya buce
eh
menene dogari ke dafi wa in kai ne ya zaka da dogarin nan
to shinke da zan bada ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin fito da nawa ra'ayin
yeso shinke da daga malaban juli da daga bada hannu sabili da aka tilas mu jabirki dan yanzu aba da din
baba yakuba keri
alheri yake muku fata alheri da ku fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
malaika na kupende malaika malaika na kupende malaika na mimi fanyeye itwa na mwenzio nashindwa la mali tena we nimekuoa malaika nashindwa la mali tena we nimekuoa malaika malaika nakupende malaika malaika nakupende